sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 27 ga watan Mayu 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin Najeriya ta ja hankalin gwamnati kan kula da ilimin yara marasa galihu a kasar yayin da aka yi bikin ranar yara a kasar.
Cewa ya dace gwamnatin Najeriya ta mai da hankali wajen waɗannan yaran da suka samu kansu na rashin galihu da maraici da rashin makaranta.
Yayin da aka kammala zaɓuka na fidda gwani a faɗin Najeriya, wata babbar kotu a jihar Abia ta soke zaɓen ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Sai dai jam'iyyar ta APC ta musanta wannan batu. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga bisani, kuma muna tafe da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban hukumar kiyaye lafiyar al'umma a jihar Texas ya faɗa a yau Juma'a cewa ƴan sanda sun yanke hukuncin kin shiga ajin da maharin da ya kai harin harbi a wata makarantar primary da ke jihar Texas a nan Amurka, saboda sun yi imanin cewa ɗaliban da ke wurin ba sa tattare da haɗari. A wani taron manema labarai a wajen makarantar Rob Elementary da ke garin Uvalde a jihar ta Texas, daraktan kiyaye lafiyar al'umma Stephen McGraw ya ce komandan da ya jagoranci jami'an tsaro a wurin da aka kai harin na ranar Talata ya yanke hukunci ne bisa tunanin cewa maharin ya daina harbi kuma yaran ba sa tattare da wata barazana, kuma ya yi tunanin lamarin ya koma na garkuwa da mutane don jiran isowar tawagar jami'an tsaro ta musamman. McGraw ya ce sunan komandan Pete Arredondo, shugaban 'yan sanda na fannin makarantun gundumar Uvalde. 'Yan sandan garin Uvalde sun fuskanci suka sosai daga iyaye da kuma waɗanda ke wurin da lamarin ya faru a ranar Talata, saboda jinkirin da suka yi wajen tankarar maharan mai suna Salvador Ramos, ɗan shekara 18, wanda ya shiga makarantar ta wata ƙofa da ke buɗe har ya kashe yara 19 da malamai 2. A jawabin da ya saba yi da Grana, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa a bayyane yake Rasha tana aiwatar da manufofin kisan ƙare dangi a kan Ukraine, amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a Ukraine, inda ƙasashe masu ƙarfi a duniya ba su yi wasa da hankalin Rasha ba, amma sun dage wajen ganin an kawo ƙarshen yaƙin. Zelensky ya ce Rasha tana karɓar kusan euro biliyan 1 a duk rana daga ƙasashen Turai don samar da makamashi, yayin da tarayyar Turai ke ƙoƙarin amincewa da sanya wa Rasha takunkumi karo na 6. Zelensky ya kuma ce duk da haka Ukraine za ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba. Tambaya da ta rage a cewarsa ita ce sakamakon da al'umma ƙasar za su fuskanta don 'yancinsu da kuma sakamakon da Rasha za ta gani saboda wannan yaƙin da take yi da mu mara ma'ana. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata 'yan rajin kare haƙoƙin mata 'yan ƙasar Sudan mai suna Amira Osman Hamed ta lashe lambar yabon masu fafutukar kare haƙoƙi ta Human Rights Defenders at Risk, abin da ƙungiyar da ta ba da lambar yaban ta sanar kenan a yau Juma'a. 'Yar gwagwarmayar wadda kuma injiniya ce 'yar shekara 40 da wani abu, ta shafi shekaru 20 tana fafutukar kare haƙoƙin mata a Sudan, kuma an kama ta tare da tsare ta a wannan shekarar a wani samame da aka kai biyo bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar na baya-baya. Tana daga cikin 'yan gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama daga Afghanistan, Belarus, Zimbabwe da Mexico waɗanda suka samu lambar yaban ta shekarar 2022. Bayan da aka fara tuhumar ta da laifin sanya wando a shekarar 2002, ta ja hankalin ƙasashen duniya a shekarar 2013 a lokacin da aka tsare ta, aka kuma yi mata barazanar hukuncin bulala saboda ta ƙi rufe kanta. Hukumar sa ido akan yanayin ƙasa a Amurka da ake kira USGS a takaice ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.1 ta auku a gabar tekun East Timor a yau Juma'a, inda aka ji girgizar har zuwa birnin Darwin na ƙasar Australia. Ko da yake nan take dai ba a samu rahoton asarar rai ko barna ba. Hukumar ta USGS ta ce girgizar ta kai zurfin kilomita 51 a kusa da gabashin gabar tsibirin Timor wanda ya raba tsakanin East Timor da kasar Indonesia. Wani dan jarida kamfanin dillancin labaran AFP dake dele babban birnin East Timor ya ce ya ji girgizar koda yake bata kai tsawon minti daya ba amma tana da karfi sosai. Naga mutane suna fitowa daga gidajensu da gudu, yara kuma na fitowa daga makaranta, a cewar dan jaridar. Girgizar ta fi karfi a yankin garin Los Palos dake gabashin kasar, amma hukumomin yankin na ci gaba da nazarin lamarin kuma basu ba da cikakken bayani akan barna ko asarar rai da aka samu ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin da 27 ga watan Mayun kowace shekara, Najeriya ke bikin ranar yara, wato Children's Day a Turanci, inda gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin kasar, wato Children Education Support Initiative, ta baiwa ranar taken a ceci yaran arewa. Kwamar Sa'idu Sambo Kaftin shine shugaban kungiyar, ya kuma yi wa wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar ƙarin bayani kan kalubalen da yara ke fuskanta a ƙasar, musamman na arewa.
Wannan rana da za a yi biki ranar 27 ga watan 5 na kowane shekara, to wannan gidauniyar tamu ta samu wa wannan rana taken a ceci yaran arewa domin matsalolin da yaran arewa suka fiskanta na rashin tsaro wanda aka fara shi tun 2009, wasu suke ciki har yau da muke maganan nan. Kuma mun ga cewa ya dace gwamnatin Najeriya ta mai da hankali wajen waɗannan yaran da suka samu kansu na rashin galihu da maraici da rashin makaranta, wanda rashin kulawa da su zai sake haifarwa arewacin Najeriya da ma Najeriya matsaloli da dama. Ya kamata gwamnati ta mai hankali ta ɗebo waɗannan yaran, ta samar musu da gurbi, in ma ƙauyukan da suke ko garurukan da suke babu wajen zama ko karatun ba zai yi ba, ta gina wani makarantu a tsakiyar birane na jahohin, ta ɗebo yaran ta sa su, ta dinga ba su, ta tana ciyar da su, tana ba su ilimi, to zai rage yawan ta'addanci da yawan matsaloli da ake samu a ƙasan. To shi yasa muka yi wannan takin wannan shekara, lakabin cewa a ceci yaran arewacin Najeriya daga wannan matsalan da suka shiga na rashin ilimi. Yaran duk na Najeriya da kuma ma na duniya gaba ɗaya duka yara ne, kuma muna son su, kuma muna so a taimake su ko na fanni. So abin da yasa muke magana akan arewacin Najeriya domin wani tsanani da wahala da muke shiga tun 2009 akan Boko Haram har zuwa yanzu, shi yasa muka mai da hankali a Najeriya yanzu da muke a yankin kudu maso kudu da maso yammaci da maso gabaci, mafi yawa yaran su suna ta karatu, suna kuma zuwa makaranta daidai gwargwado fiye da nan bangaren kuma arewa maso gabas, maso yamma, maso tsakiya, su suke fama da ibtila'i na rashin karatu, sace-sacen yara, hana karatu da duk wannan abin, shi yasa muke magana akan arewa. Amma duk yaran Najeriya muna son su, kuma muna son kuma yaran duniya ma gaba daya. Kiran dan farawa iyaye shine, na farko su yara dai kaman kiwo Allah bawo ma iyaye, wa haƙƙin su dai tun da yaro tasowansa a koya masa tarbiya da addini da yanda zai san tarbiyar ita ta gwada masa wannan baban shi ne, maman shi ne, wannan ƴan uwa ne, wa'annan malaman sa ne, wannan makwabtan sa ne, shugabanni ne, wannan zai taso da wannan tarbiya. Haka kuma zai samu ilimi kafin ya fara zuwa makaranta, daga lokacin da ya fara zuwa makaranta kuma ya zama kulawan gwamnati. To din in iyaye ba su mai da hankali wajen ba da yara tarbiya ba, ba su sanin yanayin kwanciyar su. Wasu yara suna barin yara saboda sakaci, sai a ce talauci, don ba wannan ba talauci bane, sakaci ne. Da yaje kwana a wani gida ba gidanka ba, yara da bai dace su tafi unguwa ba, abasu suna zuwa, sannan yara suna zuwa ana barin su suna koyan abubuwan da bai dace ba ta bangaren wajen funafunai da wajen idan iyaye za su yi wani abun da na shekarun yara bai kai bai kamata su yi a gaban su ba. To saboda haka wannan kiran dan farko wa iyaye su kula da tarbiyyar ƴaƴan su sosai. Idan suka ba da ƴaƴa tarbiyya, to lokacin da ƴaƴan za su fito waje kuma za su zama ƴaƴa ne masu tarbiyya, kuma ba za su ba gwamnati wahala, ba su ba al'umma wahala ba. Mu a bangaren mu muna da wani shiri da muke na wayar da kan al'umma a bayyane, a tashoshin mota, a kasuwanni, a kuma unguwanni, haka na jawo hankalin iyaye da yara ganin su gane cewa ga illolin barin gashi mara kyau, ga illolin sabulu wando, ga illolin shaye-shaye, ga illolin rashin tarbiyya wa malamai a makaranta da manya anguwa. To wannan abubuwan yanda shi muke ta yi domin jawo hankalin yara su zama mota yaran ki, domin idan yara suka samu ingantaccen rayuwa, to za a samu shugabanni na gari, kuma za a samu ci gaba a ƙasa.
To madalla, to bayan da aka zabe shi a matsayin dan takarar gwamna na jihar Abia karkashin jam'iyyar APC, rahotanni na nuni da cewa wata babbar kotu a jihar ta soke zaben Chief Ikechi Emenike a matsayin dan takarar jam'iyyar ta APC. Sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Alfonso Okoro Igwe ya aiko mana daga Umahia, jam'iyyar ta kore batun soke zaben.
Wata babbar kotu a jihar Abia ta soke zaben Chief Ikechi Emenike a matsayin dan takarar gwamnatin jihar Abia na jam'iyyar APC a zaben fidda gwanin da aka gudanar jiya Alhamis. A wata karar da wani mai suna Mr. Chinedun Wole da wasu mutum biyu suka shigar, kotun ta ayyana cewa Chief Ikechi Emenike bai da hurumin tsaya takara tunda an dakatar da shi daga jam'iyyar APC. Kotun dai ta kara da cewa da Chief Ikechi Emenike da kuma Chief Donatus Wamba da ke ciyaman na jam'iyyar a jihar sun saba wa talifi na tara digo uku na kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ta hanyar tsoma hannu cikin zaben fidda gwanin da aka gudanar. To sai dai kakakin jam'iyyar APC a jihar Abia Honorable Oke Ezala ya karya ta soke zaben.
There is no court that has quashed the emergence of Chief Emenike as the flag bearer of APC in Abia Gubba Post.
Yace ba kotun da ta soke bayyanar Chief Ikechi Emenike a matsayin dan takarar gwamnatin Abia na APC a zaben fidda gwanin da aka yi. Wannan yana zuwa ne daga waɗanda suka sha kayi a zaben, kuma mun ayyana matsayin mu da zaben wanda ya fi farin jini kuma shine Chief Ikechi Emenike. Saboda haka ba kotun da ta soke zaben ko wana iya biyan jarida ta wallafa masa komai. Shi kuwa Chief Donatus Wamba wanda an ambaci sunansa a wannan batun, na ganin ko da yaushe dole ne doka ta dauki hanyar ta.
The law must always take its course because Nigeria has a constitution.
Yace dole ne a ko da yaushe doka ta dauki hanyar ta saboda Nigeria tana da kundin tsarin mulki. Ko ni karan kaina an ga laifina a hukuncin da cewa bai kamata in tsoma hannu cikin zaben ba. Ina kokarin yin nazari ne kan hukuncin in sa yadda zan bullo wa batun. Yanzu akwai alamun cewa wannan al'amarin ya jefa jam'iyyar APC cikin wani yanayin rudu, kuma sa ido al'ummar jihar Abia suke su ga yadda jam'iyyar za ta warware batun gabanin zaben 2023. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Nigeria.
A gaida Alfonso, yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan. Madalla yanzu kuma ga awal garba dauke da rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta gudanar da taron haɗin kan kasar ta Jamhuriyar Kamaru tsakanin bangaren Ingilishi da na Faransanci yau shekaru 50 kenan da kasar ta dunkule waje daya ta zamto jamhuriya. Wannan ne yasa na hira da tsoffin masana harkokin tarihi a kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Isa Shaba ya yi mun ƙarin haske a kan yanayi da ake tafiya a faɗin kasar, musamman ta bangaren siyasa da kuma bangaren zamantakewa. Kullum ga yadda hirata mu ta kaya.
Alhassan Shaba, wani irin ci gaba aka samu a yayin da aka haɗe tsakanin bangare ɓangarorin guda biyu na ƙasar Kamaru wanda ake da matakewa?
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko tukunan na fara godiya gare ka da ka tuna da mu har ka zo da mana tambayoyi don mai magana kan sha'anin yanci. Daidai ne abun da ka faɗa, haka yake. An samu yanci a 1960 a zuwa yau kuwa
a watan Janairu kenan ko
eh haka yake zambe don a zuwa yau karashin wannan muke kashin wannan yanci muke ba abin da ya sace sai dai abin da ya faru shine wato 61 an samu hadin kai hadin kan nan da aka yi an hada kai ne mutane ne masu hikima masu siyasa sosai masu sanin ya kamata to ga asalan ya kamata mutanen kasar nan shashin da ake magana Faransa su nemo shashin English domin shashin English a zamanin kuma sun ja kansu haka nan suna nan kamar wani abin da yake ajiye ba da nan mai ban da manya kamar yan siyasa amma to sauran ba su da ba to Allah ya taimako tsohon shugaba ya samu hadin kan wasu yan siyasa
amma da yake kenan ko
eh amma da yake suka samu sai mu hadin kan tsofaffin yan siyasa suka haɗu duk yadda aka yi
kamar su kwanta
kamar su andele kamar su yaɗayan nan sunansa
danda muna
muna don ya samu hadin kan su
wani shekara ne wani hadin kan
shekara ne aminar sa 1969 zuwa sunday zuwa sunday suna ya yi kokari har aka hada kasar kamaru
to lokacin da aka yi wani hadin kan kasar kamaru da bangarori guda biyu ingilishi da faransanci ya aka yi wannan kasashe suka dunkule waje daya akwai wani zabe da aka yi ne na raba gardama domin hadewan bangarorin ingilishi
an yi zaben raba gardama shine wato mutum uku ne suka bashi goyon baya sosai manyan yan siyasa mutum biyu daga ciki suka haɗe masa ɗaya shi ya ga cewa bai daba amma bai daba da haka yake ja tun da kya ana demokarasiya ma a zamanin
to a lokacin siyasa ake yi amma kwade yake
kwade
a kasar Kamaru kuma kule kuka yi wannan siyasar
haka yake
me yasa yanzu kuma suke neman ballewa daga wannan kasar
abun da yasa suke neman ballewa saboda mutane ne na yanzu waɗanda suke nuna bambanci da gaske kwarai da gaske sha'anin bambanci tsakanin tsohuwar mulki da ta yanzu abin ya bambanta kwarai da gaske
to yanzu kana ga an samu ci gaba ga irin yadda ake zamantakewa ko kuma ba a samu ba
eh wato yi zamantakewa da duk ci gaban da aka samu kusa in ce maka ya kusan rushewa domin waɗansu mutane sun zauna sun ta gaggaya wa mutane maganganu iri-iri gaskiya a zamanin da ana duba ya kamata cewa mutanen nan kada a basu aka a yi musu kaza saboda a samu zaman lafiya to shi ya zama a yanzu kuma abun ya canja wanda suka cancanci guri sun ɗauka kan cewa kamar al'amarin ya zama irin yadda suka ce za a yi haka za a yi ba wani abun da zai faru
Alhaji Ibrahim shi ma ya nuna politikinsa kan yadda kasar Kamaru ta zanto cewar kasa kwaya ɗaya tilo kuma dunkulaliya
alhamdulillah wannan zancen da ka kawo zance mai kyau saboda abin farin cikin mu a kasar nan ya ci gaba sosai domin rana kamar wannan idan muna farin ciki wukan hada daga minnesota su santa yan zuwa da a lokacin nan da muke ciki abu ya gyaru sosai saboda gwamnatinmu ya aiki da yawa ya samu farin ciki
wani shawara na kama gwamnati wajen kawo ƙarshen fada da ake yi tsakanin gwamnati da kuma ɓangaren ingilishi a ƙasar Kamaru
to alhamdulillahi ka san shanin gwamnati aikin din yana da ƙarfi sosai gwamnati na ta kokari tuntuni nan domin a samu a daidaita yana cin gaba da dialogue abinda za a yi aka yi dialogue a nan ne za mu samu hadin kai sosai da sosai amma yanzu ga an soma zan jituwa domin kowa ana shiga a fito abinda zan iya fara kenan domin gwamnati baya wasa kullum akan aiki su ce
Alhaji Garba Abubakar shi ma ya mini fashin baki kuma ga abinda ya ce
wannan haduwan da aka yi an yi taro ko kuma an yi zabe wanda ranar 25 na 1962 aka yi wannan taro aka yi wannan yau shekara 50 kenan to kun ga duk abin da Allah ya so ya fado babbar ranar Juma'a. Wannan zaman da kuma muke yi ba a ki ba an yi abubuwa da yawa, an yi amfani da irin abubuwa da amma da akwai kuma abu da yawa da shi wanda ba a karara ba. To shi isa kaga a cikin ƴan uwan mu muke samu waɗanda suka samu wato wasu abubuwan ba su yadda da shi ba. Isa kaga yanzu ake samun dan muskila, ake samun dan tashin hankali, yake zama ya zama ba ya tabarbace ya bashi. To amma bismillah ta'ala da kuma ikon da kuma fasahan mai kasan mu ana tafiyar da abin kadan da kadan, ana neman a gyara, ana neman sauki, tafiya da zamantakewa ba abin da kamar ya gada kamar zamantakewa. Shi zaka mai kasan mu yake ci gaba da kare zamantakewa tsakanin al'umman Kamaru, tsakanin masu amfani da harshen Ingilishi da masu amfani da harshen Faransa. To shi zaka ga tsakanin kuma shauran irukan da sun Kamaru da iri ya fi mai tam. To dole ne zamantakewa da duni ke fitowa, dole ne a sake jaddada wa zaman neman zaman lafiya, sai an gyara zamantakewa al'umman suke kasan kabo. To alhamdulillah ba a ce abin da aka yi duka an yi shi da kyau ba, amma mai kasa na ci gaba da neman hanyoyin da zai ci gaba da kawo mana sauki da ci gaba da gyara zaman tsakanin mu kanmu irin da suke kasan Kamaru da kuma masu amfani da shi harshen Ingilishi da harshen Faransa.
Profesa Uba Abdulrazak shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya ne da kuma yaki da ta'addanci a ƙasar jamhuriyar Kamaru ya mini bayani kan wannan bikin da ƙasar jamhuriyar Kamaru ta hada a daidai wannan lokacin.
Eh, tamban da kai mana alhamdulillahi abin da zamu faɗa dai ka san ba abu a duniya da za a ce dai ya tafi a cikin kwarai. To amma zamu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala domin mun samu zaman lafiya. Ka san an kawo mana hare-hare gabas, kudu da arewa a ƙasar mu nan. Kaga akwai ɓangaren Boko Haram da suka kama na hari a arewacin ƙasarmu. A kudancin ƙasarmu akwai mutanen Centrafrique su waɗanda suke gudun hijiran nan. Centrafrique sun kama na su ma kazan hargirin da aka yi faru a can Afirka na tsakiya. To ga kuma sha'ani Ingilishi, ɓangaren Ingilishi shi ma an ka hare-hare. To ga kuma can sha'anin Adamawa, shashin Adamawan Kamaru shi ma an yi targaguwa da 'yan Adam tsakanin manoma da masu kiwo. To ka gani alhamdulillahi yanda yake ba ta da yakin da muke kira yaki civil, cewa yaki tsakanin kabila da kabila ba. To alhamdulillah ka san shi ne wannan yafi nauyi a ƙasa, a ce yau wannan kabila ko Hausawa sun tashi suna yaƙi da kabila kaza, ko Fulani suna yaƙi da Hausa, ko mutanen kudu ko yamma suna yaƙi da mutanen arewa. To ka gani a nan Kamaru muna da wannan zamantakewa tsakanin mu babu cewa wannan mutumin arewa ne, wannan mutumin kudu ne, wannan mutumin kurmi ne, a an haɗu an cuɗanyu. To kaga wannan shine ya ba mu zaman lafiya.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru na Afirka ko Samuel Eto'o ya soke sakatare janaral na hukumar Musa Benjamin daga mukaminsa, wanda ya mika takardar na barin aikin nasa tun ranar 18 ga watan Mayu shekarar 2022 domin tuhumarsa da ake yi da almundahana da kudin hukumar ta kwallon kafa. A halin yanzu dai hukumar binciken kwakwaf ta kasar jamhuriyar Kamaru sun hana wa tsohon sakataren ficewa daga kasar ta Kamaru baki daya. har sai hali yayi. A gashin mako ne ne za a buga kofin zakarin Turai wanda za a takare da ni a filin wasan kwallon kafa na Benin Paris dake kasar Faransa. Club din Real Madrid ta kasar Spain da kuma club din Liverpool ta kasar English za su gwabza kwanjin su domin daukan wannan kofin na Champions League. Malam Abubakar yana daya daga cikin masoya kwallon kafa a kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma na kasashen Turai ga abinda ya faɗa mu yayin da yake goyen bayan club din sa Real Madrid yace su kan ba sa tsoron komai.
To alhamdulillah ka san Real ba wai sabon abu a gaban mu ba, kowa ne yazo gaban Real shine yake da aiki. Mun san akwai wasa amma kowa yazo gaban Real ya san ba garamin wasa bane. Don Real yayi so daya mun san ya dauki so hudu amma zuwan su so hudu na akwai wata rana a zere ha so uku. E kowa yazo gaban Real ya dauka bai dauka ba honor ne nashi. Mu ma muna ne bayan Real nake bazan ce ba mu son kara ba, muna son kara ko so uku in amma mun dauka ba mu dauka ba so zuwan honor ne domin wadansu suna nema ma ba su samu har su zo ko so daya final din ba. To Liverpool muna sai Liverpool na inda suke nan revanche ne domin sun zo mun hadu so daya mun dauke gaban su. Ga kuma Allah ya zo ya hada mu kuma na san inda suke nan sun yi abin nan sosai, sun yi taskara sosai don surama abin da ya wuce. Mu kuma ba za mu yi bacci ba yadda mun san duniya ya san Real in nan zamu zama tujur Real su ma za su sanke da yayan su ne suna gudu amma haka da ki yayanka wallahi sai ka zaya. To mu muna nan da Real ba mu sun tsoron Liverpool. Liverpool ne yana da tsoron mu amma mu ba mu da tsoron Liverpool. Ko waye
mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban hukumar kiyaye lafiyar al'umma a jihar Texas da ke nan Amurka ya faɗa a yau Juma'a cewa ƴan sanda sun yanke hukuncin kin shiga ajin da maharin da ya kai harin harbi a wata makarantar firamare da ke jihar saboda sun yi imanin cewa ɗaliban da ke wurin ba sa tattare da haɗari. A wani taron manema labarai a wajen makarantar Rob Elementary da ke Uvalde a jihar ta Texas, Daraktan kiyaye lafiyar al'umma Stephen McGraw ya ce komandan da ya jagoranci jami'an tsaro a wurin da aka kai harin na ranar Talata ya yanke hukunci ne bisa tunanin cewa maharin ya daina harbi kuma yaran ba sa tattare da wata barazana, kuma ya yi tunanin lamarin ya koma na garkuwa da mutane don jiran isowar tawagar jami'an tsaro ta musamman. A jawabin da ya saba yi a duk rana, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa cewa a bayyane yake Rasha tana aiwatar da manufofin kisan kare dangi a kan Ukraine, amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a Ukraine inda ƙasashe masu ƙarfi a duniya ba su yi wasa da hankalin Rasha ba, amma sun dage wajen ganin an kawo ƙarshen yakin. Zelensky ya ce Rasha tana karɓar kusan euro biliyan ɗaya a duk rana daga ƙasashen Turai don samar da makamashi, yayin da tarayyar Turai ke ƙoƙarin amincewa da sanyawa Rashar takunkumi karo na shida. Wata 'yan rajin kare haƙoƙin mata 'yan ƙasar Sudan mai suna Amira Osman Hamed ta lashe lambar yaban masu fafutukar kare haƙoƙi ta Human Rights Defenders at Risk, abinda ƙungiyar da ta bada lambar yaban ta sanar kenan a yau Juma'a. Yar gwagwarmayar wadda kuma injiniya ce 'yar shekara 40 da wani abu ta shafi shekaru 20 tana fafutukar kare haƙoƙin mata a Sudan, kuma an kama ta tare da tsare ta a wannan shekarar a wani samame da aka kai biyo bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar a baya-bayan nan. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wanda ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku ayi hutun ƙarshen mako lafiya.